أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم الجمعة بيرد وتر رمضان شكرا تلبود تليهود دا 45 هجرية وانده داتي دا قوم شاء بيرد وتن اوكو شكرا تلبود 24 ميلادية zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala muna cikin kitab wannan shine darasin mu na 152 ne ko da uku ina gani da bi ne ko da uku da bi ne ko muna cikin wani kitab ne muna cikin kitabul istisqa zan mu tashi babu na 11 ku babu na 11 wanda al-imam al-bukhari ke cewa babu maqila inna an-nabi sallallahu alaihi wasallam lam yahwilu ra'ahu fil istisqa yawm al-jumu'a baban dake bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai juyar da mayahin shi ba ko da yake roƙon ruwa a ranar juma'a cikin kudu baccan da yi ma'ana akan munbari ba kamar a wajen hidin idi bane bai juyar da abun yakin shi ba حديثي ندبو دغو مشاة تقوص الإمام البخاري كي تحدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معافى بن إمران عن الأوزائي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال ونمتن ياكي كوكا زواغا النبي عليه الصلاة والسلام نحن لك جوكوي يتي وجهد الإيال دكما وحالة إيالي فدى الله سيرو كالله يستسقينا من شائر ونقن شائر ولم يذكر انه حول رداءه بامبچي وچewa annabi ya juyar da mayahin shi walastaqbal alqibla kuma annabi bai fuskanci alqibla ba cikin wannan addu'a nan gurin da yake cewa lam yahwul rida'ahu ibnu hajar yake cewa inna ma abara anhu bi lafzi qila bukhari anan gurin ya kawo shi da lafazin qila nan gurin mu duba a cikin baban babe na 11 ce babun ma qila inna annabi sallallahu alaihi wasallam bukhari yana da dika da taharri cikin kulla babubuka baban fadar da ake cewa qila kila ana cewa kaga yace yayi amfani da kila wajen kulla baban nan dan saboda ma asdid da hadisin cewa mai inganci ne dan saboda wanda ya fada wala mai qur'anahu hawwala rida'ahu cewa bai ambaci ba cewa annabi ya juye da mayan shi ya tamilu an yakunu huwa rawi an Anas tana yiwa ya kasance mai ruwaya ne daga Anas aw man dunahu ko wanda ke kasa ma da mai ruwaya daga Anas li ajli hadha taraddud lam yajizum bil hukm saboda wannan taraddudin da kai kawo kin bukhari bai yanke ba da hukunci bai ce ba kawai babun annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hawulur ra'ahu bai tabbatar ba kawai sai ce kila an ce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai juyar da mayahin shi ba wa aidan idan saboda babu tabbas in wane ne ya faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yukar annahu hawwala rida'ahu wa aidan fasqutu rawi an zalika la yaqdi nafilu ko yace kuma shurukin marawaicin da bai ce ba annabi ya juyar da mayahin shi ba yana nunin ba tabbas cewa abun bai yi ba ba a yi shi ba amma kayyade shi da yace yumul juma'a fa yubayyana alqawluhu fi ma madha babu tahwilir rida'a fil istisqa allazi yuqamu fil musalla cewa tahwilir rida'a fil istisqa wannan wanda ake yi a wajen roƙon ruwa ne na sallah ta roƙon ruwa ake tahwilir rida amma an abu samun bari ne ba sai an yi tahwilir rida ba wannan siyakin shi yasa bukhari ya takaice hadisin sosai ya kama ne shi a haka hadisin da yana nihin wancan hadisin da aka yi ta kawowa a baya mun hada da ma yana cikin hadisan da bukhari ya kawo gurare masu yawa babu na 12 al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ke cewa babun izastashfa'u ila al-imami liyastasqilahum lam yaruddahum yace baban da ke bayanin idan sun nemi ceto zuwa ga shugaba ya roƙan musu ruwa ba zai mayar da su ba ma'ana zai amsa kiran su ya musu roƙon ruwa حديثي ندبو دغو مشاتر على الإمام البخاري كي تحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أن أنس بن مالك أنه قال إيكي تيوى جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمتن يازوزوها قمزان الله صلى الله عليه وسلم فقال سيكي تيوى يا رسول الله هلكت المواشي دبو بي سنها لك وتقطعت السبل كما هنيو يسن ينكي منورد كي ودد حديثي ديني على الإمام البخاري كي تكاواسو دياوى amma kowace ruwaya zai kawo sai ka samu karin wani abu ko bambancin wani abin da a tar ruwaya ta baya babu shi can baya ce ake halakat kaza ko amma nan ce ake halakatul mawashi fadu Allah ka roki Allah fada Allah sai annabi ya roki Allah fa mutirna min aljuma'ati ila aljuma'a kaman ruwan sama daga juma'a zuwa juma'a faja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutun yazo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah tahaddamatul buyut dakuna sun rushe wa taqatta'atus subul hanyoyi sun yanke wa halakatul mawashi dabbobi sun halaka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce allahumma ala zuhuril jibal Allah azuba ruwan nan akan bayan duwatsu wal akamu da manyan duwatsu wa budun la audiyata da cikin kwarin ruka wa manabita sharar da mabubbuga itace fan jabat anil madina sai wannan gilgije yayaye daga madina injiya ba saubi yayewa irin ta tufa wannan hadisin shine da Bukhari yake kawo a guraren da suka gabata kuma nan ya kawo shi ne dan ya mana nunin cewa liman shugaba idan talakawa sun kai mishi kukan cewa ayi du'a wal istisqa ba zai maido su ba yayi kira zuwa ga ayi wannan kina roƙon ruwan Az-Zain ibn al-Munayyir yake cewa taqaddama ya gabata Bukhari ya gabatar babu su'alin nas al-imam idza qahabu baban dake bayanin mutane su roki shugaba idan an yi hari ya musu roƙon ruwa nan kuma ya ƙara maimaita idan sun roki shugaba kada ya maida sai ya amsa kiran su yace bambanci tsakanin tarjamar ta biyu tarjamar guda biyu ta farko tana bayani ne akan cewa annan nasalame fa'aluhu mutane ba su aikata wannan ba idza hataju ila lisiska an ya fa'aluhu idan sun buƙaci zuwa ga suna da damar ya hau kansu su kai kukan su zuwa ga shugaba wannan baban farko abin da ke nuni kenan babe na biyu kuma asani ali bayani ma alal imam min ijabatu salim cewa shi kuma liman shugaba in sai ka mishi kukan nan ya amsa wannan kuka nasu kada ya mayar da su kenan shine bambanci tsakanin tarjuma guda biyu akwai wani bahasi da aka yi tikrarut tarajum indal sai Imam Bukhari tarjuma wajen guda 19 ce ko makamancin haka an bambanta ba na jima da karanta ta ya kawo wanda al-Imam Bukhari in mutum bai nura ba zai ce ya maimaita babi yayi babi irin wannan kuma a gaba ya maimaita irin shi wanda in an yi wannan bayanin mutum zai gane ba maimai bane babu na 13 al-Imam Bukhari ke ce babun izastashfa al-mushrikuuna bil muslimina inda al-qahr baban dake bayanin idan mushrikai sun nemi ceto ga musulmai lokacin hari in yazo yaya za a yi nan gurin amma al-Imam Ibn al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa kan mu kai ga hadisin yace wastashkala ba'd shuyukhina mutabaqat hadis Ibn Mas'ud litarjama wasu daga cikin malaman mu ko barham ka hadisin dan muga wannan kinshi wanda muka sani ne da hadisi na 20 al-Imam al-Bukhari yake cewa hadathana Muhammad ibn Kasir an Sufyan hadathana Mansur an al-A'ab wal A'mash an Abi Duha an Masru qala ataitu ibn Mas'ud nazo ma Abdullah dan Mas'ud fa qala sai yake cewa inna quraishan adba abdau an al-islam quraishawa sun yi jinkiri game da musulunci fada'a alaihim annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yayi addu'a akan su ma'ana mummuna addu'a shine da'a alaihim fa akhayatu musanatun sai hari ya kama su hatta halaku fiya har sai da suka halaka a cikin harin nan wa akalu mai tata wal izama suka ci mushe da kasisuwa faja'ahu abu sufyan sai abu sufyan ya zo fa qala yace ya muhammad ya kai annabi muhammad ji'ita ta'mur bi silatir rahim ka zo kana umarni da asadar da zumunci wa inna qaumaka halaku gashi mutananka sun halaka quraishawa sun halaka da hari fadu Allah ka roki Allah faqara sai ya karanta farta kibiyo mata a samawa bi dukhanin mugun ka saura ranar da sama zata zo da hayaki wanda yake bayyananne sun ma'adu ila kufrim sannan suka koma zuwa ga kahurcin su fazalika qauluhu ta'ala wannan shine fadar Allah yawma nabrushil barashatal kubra inna muntakimun shine yawma badr ranar badar ranar da zan mi kamu babban kamu shine ranar badar da Allah ya kama manyan su aka kashe su wazada asbadu an mansur asbadu ya kara daga mansur yace fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a fasuqul gaisa aka shayar da su girgiji fa'adbaqat alaihim sab'an gari ya rihe musu da ruwa kwana 7 wa shakan nasu kasaratal madar mutane suka kawo kukan yawan ruwa faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace allahumma hawalaina wala alaina fa hadarat ashaba ar-ra'si sai girgijen ya sabka daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam fasaqaun nasu mutane suka sha haulahum ya shayar da mutane a hura su mutane suka ta shayar da dabbobin su a hurar abin nan ruwan da yake hura su masruq nan da yake cewa ataitu ibn mas'ud zai zo tafsirin shi cewa cikin suratul rum da sanadin shi zuwa bayna ma rajulin yatahaddasu bikin da faqala yaji'u dukhanun yawmal qiyama ya ambaci kissa saboda tafsirin a wannan hadisi nan da ya shahi tafsiri Bukhari zai kawo shi a cikin wannan kitabu tafsir nan al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa wasu shakara ba da shuyukha na wasu daga cikin malaman mu sun kawo iskali ta hanyar cewa hadisin Abdullah dan Mas'ud bai dace ba da wannan tarjama dan saboda istishfa neman cetan ya zo ne bayan addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam game da kwari bayan ya musu addu'a da kwari sannan kuma suka je suka kai kukan su cewa a dauke musu farin sannan suka tambaye shi akan cewa a dauke farin sai ya dauke kenan anan bazan mu fahimci ba cewa eh kahurai mushrikai sun je sun nemi cewa a yi musu ruwan sama in an yi kwari a ruwa ne dai da suka Annabi ya musu muguwa addu'a farin ya kama su kuma suka je suka roka sai Annabi alayhi salatu wasallam ya musu addu'a yace fa nazir hu yakunu imamul muslimin huwa allazi da'a alal kufar bil jadb fa ujiba yace kwatankwacin shi ya kasance shugaba na musulmi shine zai addu'a ga kahure mummuna addu'a ga kahure da hori kuma a karba mishi sai kahuran kuma su zo suna neman cewa ya nemo musu roƙon ruwa wannan haka ne kamata yace amma muhassiluhu abinda ke tabbas cewa tarjuma tahi umumi game da hadisin wa yumkinu an yuqalu ana iya cewa hiya mudabaqatul lima warada fiha ya tana tarjuma ta dace da hadisin dan saboda abin da yazo wa yalhaqu biha baqiyatu suwar yana kawo wasu daga cikin surorin ana iya kawo su ma'ana didda nan gurin bayan Annabi ya roke su ce musu a musu hari ne kuma aka musu harin kuma suka koma suka je suka sunkuya suka sadda suka ce a musu addu'a a dauke musu hari to wannan amsawa wannan a ammu ne a ce kuma koda bai shi ya musu addu'a ba in suka zo cewa neman kwari ya sha musu kai zai musu kenan a tarjuma a ammu min al-hadis iz la yazharu al-farq bayna iz istashfa'u bi sababi du'a'ihi aw bi tala'i Allah ta'ala lahum bi zalik yace dan saboda bai babu wani bambanci tsakanin a ce shi ya musu addu'a kwarin yazo ko kuma cewa Allah ya jarrabe su da kwarin duka dai abinda ake so shine sun nuna kaskancin su kuma sun tabbatar da cewa su kaskantattu ne a gaban mummune tun daga sa sun je suna neman roƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ake so dama ya tabbata shine abinda shari'a take nema sai babu na 14 babu du'a idza kasura al-matar kun baban addu'a idan ruwan sama yayi yawa addu'a idan ruwan sama yayi yawa al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Muhammad ibn Abi Bakar haddathana Mu'tamir an Ubaydullah an Sabit an Anas yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya khudubi yawmal juma'a annabi ya kasance yana khuduba ranar juma'a fa qaman nasu mutane suka tashi fasahu suka yi kururuwa faqalu suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ka hadal madar ruwan sama yayi hori wa ham marratish shajaru itace duk sun yi jajawur wa halakatil bahaimu dabbobi sun halaka fadullahi iskina ka roki Allah ya mana ya shayar da mu ruwa faqala sai annabi yace allahumma iskina Allah ka shayar da mu marratayn annabi ya fada so biyu yace wai mullahi ina rantsuwa da Allah ma na rafi samai kazat am min sahabin a sama bin mu ga wani dan guntsire na girgije fa nasha'at sahabatu amdar sai girgije anan kai take ya faru ya kaka kirkire shi wa amdarat kuma yayin ruwan sama wa nazana anil minbari fa salla annabi ya sauko daga minbari yayi salla fa lamman sarafa yayin da ya istahiya shi lam tadtumtir ila aljum'a allati taliha bai gushe ba ana tayin ruwan nan har zuwa juma'a ta gaba fa lamma qama annabi sallallahu alaihi wasallam ya khudubi yayin da annabi ya tashi yana khuduba sahu suka yi kururuwa ilaihi zuwa gare shi suka ce tahaddamatul buyuti gidaje sun rufe saboda ruwa ma'ana wan kada ta subul hanyoyi sun yanke fadullahi ya bi suha annaka roki Allah ya kame mana wannan ruwan fatabassama annabi sallallahu alaihi wasallam summa qala san annabi yayi mulmushi sai yace allahumma hawalina wala alaina mulmushin da yayi wanda suka roki cewa rana ta yau kwari ya kashe zai kuma su ne suka ga kukan kwari ruwa ya kashe su yace fa kashada dil madina sai madina tayyayi alkashidu kuma shine hida ta dabba he tayyayi faja'alatum tur haulaha sai ruwa sama yake tayi a dabarta wala tumdurul bil madina a qatara amma a madina ko das dai ba ai wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam kenan fa nazartu ila al madina sai na kalli zuwa madina wa innaha la fi misl al ikalili wallahi tana kamar misalin abun nan wannan abun da ke kewaye wata sansani da yake kewaye wata me yasa saboda ko ina ana yin ruwa ita ita dai ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a Allah ya dauke shi anan nan gurin da yake cewa sahu ilaihi suka yi kururuwa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu tini yake cewa in kana haza mahfuzan fa qari takallamu ar-rajulu summa yasihun nas can baya mu nura da kyau mun yi ta karantawa cewa mutanen wani mutum ne ya shigo ya ce ya ma'aikin Allah kaza kaza kuma yanzu nan gurin aka ce mutane ne jama'a suka tashi dukansu suka yi ta kururuwa ce ya ma'aikin Allah a mana addu'a yace to idan wannan ruwaya ta tabbata cewa sahu ilaihi kin ba cin karo da juna bane yana iya kasancewa mutunan bayan ya hada ne kuma su ma suka wafaka mushi suka tashi suka ce eh haka ne ya ma'aikin Allah a mu addu'a fa sakarahu Anas ya ambace shi sai marawaita suka mance dan cikin hadisin shariku mutunan yace yana yiwa ya kasance wannan mutunan shine ko kuma wani ne daban dan saboda sai an ce nan sahu ilai wa fi zalika a cikin wannan annal imamu idza su ila cewa shugaba idan an kira shi ila listisai zuwa ga kiran ga roƙon ruwa yajibu ilaihi zai amsa dan saboda ya san mutane sun kaskantar da kai zuwa ga Allah akan gyara halayen su kuma shi Allah zai gyara musu gari ruwan su sannan sai ya umarce su da tuba da mai da duk wani mai zalimci ya mai da zalimci da kuma gyara niyya da kyautata niyya da kuma dunkufa zuwa ga ibadar Allah saboda lokacin da Allah ya jarrabu bayu da wani abu sun hime da lamarin su zuwa ga addu'a da roƙon shi da kuma ibada har mutanen banza lokacin kaskanta su bar shashancin su koma ga Allah wa kazalika idza su'ila al-imamu ma fihi salahu ahwalu ra'iyya yujibu ilayhi aidan haka nan idan an roki shugaba karkashin hadisin nan mun fahimci cewa idan an roki shugaba zuwa ga yama wasu mutane wani abin da zai kasance maslaha ce ga al'umma ya kyale kada su yi ta fadin cewa kaza muke so yayi shiru da su yayi banza da su li'annahu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati dan shi auka ba su kiwo kuma za a tambaye shi game da kiwon su fa alaihi hiyatuhum wajibun shi ne ya kiyaye su ya ba su kariya wa ijabatuhum ila su'alihim ya karba musu kiran su wa kana min sha'ani ya kasance daga sha'anin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya rudu hajjata sa'ilin bayya mai da dutan bukata wani mai bukata in yazo kuma abin da ya gabata akwai halaccin yin rantsuwa koda babu bukatar a yi rantsuwa a wannan gurin me yasa dan saboda gashi nan gurin wannan ya yi rantsuwa a cikin wannan gurin ba tare da an nema ba babe na sha nawa ne na sha biyar kunan ina ga mini mai sunan shi so a sunan baban kawai ina ga yasan yawa babu du'a'i fil istisqa'i qa'iman ko na sha biyar ba baban da ke bayanin roƙon ruwa a tsaye roƙon ruwa a tsaye yana nufin cikin hudu ba da waninta cikin hudu ba da waninta ibnu battal yake cewa hikimar wannan dan saboda zai kasance hali ne na khushu'i da kaskantar da kai da mai da lamari zuwa ga Allah sai ya dace a yi shi a tsaye dan saboda tsayuwa nuni ne na cewa ka kula da abin kuma ka bashi muhimmanci addu'a kuma ita ce mafi girman aikin da ya kamata a yi a tsaye a wannan lokacin sai ake yin ta a tsaye hadisi na 2022 wa qala lana abu nu'aym bukhari yace abu nu'aym yana ci yace mana daga zuhairu daga abi ishaqa munuranan da ke bace ba haddasana abu nu'aym ko akhbarana ce wa qala lana abu nu'aym kharaja abdullah ibn yazid al-ansari Abdullah ibn Yazid al-Ansari ya huto wa kharaja ma'ahu al-Bara ibn Azib sai Bara ibn Azib ya huto tare da shi wa Zaid ibn Arqam da Zaid ibn Arqam fastas ka sai ya roki ruwa fa qama bihim ala rijlaihi yayi tsaye da su akan kafahuwan shi ala gairu minbarin ba tare da minbari ba fasta gafara yayi ga istighfari summa salla raka'atayn sannan annabi ya salla raka'a biye jahar bil qira'a yana bayyana karatu wa lam yu'azzin wa lam yuqim ba ayi kiran salla ba ayi iqama ba Al-Imam al-Kirmani yake cewa taba al-ligairi al-farqu baina qala lana wa haddathana bambanci tsakanin cewa qala lana nan da Bukhari yace wa qala lana Abu Nu'aym bambanci tsakanin shi da haddathana annal qawlu yusta'malu fi ma yasma'u min ash-shaykh fi muqamil muzakara in an ce qala lana abin da ya amsa a bakin malamin shi ta bangaren muzakara ba ta bangaren ba da ilimi ba bangaren wannan muzakara wa tahdisi fi ma yusta'malu fi maqamut tahammul amma an ce haddathana wanda kawai zawwa kai dokan ilimin wajen shi ba muzakara bace yace lakin laysa istimal al-bukhari lidhalika muhasiran fil muzakara amma bukhari qala lana kin shi da yake cewa wa qala fulan bai takaice shi ba akan halin muzakara kadai bari yana aiki da shi a cikin abin da zai kasance zahirin shi waqafi ne mauqufi ne wa fi ma yasalahu lil mutaba'at, da hadisin da ya dace ai mutaba'a da shi dan saboda a samu siga dan ya huta daga siga ta at hadis lima wada al kitab li ajlihi min al usul al marfu'a, dan saboda ya kawo hadisin a asalin hadisi ne wanda yake na asali na marfu'ai. Kaga asalin hadisin in muka bi shi hadisin ya kai inda zai kasance mauqufi ne, ba marfu'i, mauqufi ne. To shi yasa ya amfani da cewa waqala lana, kuma mauqufi ne wanda ya dace ai da wasu hadisan da sun dace a ambace su cikin mutaba'a ba cikin ahadisi na usul ba. Yace kasira min al ahadisi fi al jami' bi sigati al qawl mu'abbaran bi sigati al tahdis fi tanfil kharija an al jami'. Dalili akan wannan yace akwai hadisai da dama wanda ya ba da labarin su da cewa qala, yayi amfani da qala da siga ta tahdisi, kuma a wani gurin yayi amfani da cewa haddasana. Ya zo cikin aljam'u na al-humaidi baina sahihaini haza al-hadisi fi man farada bihi al-bukhari, yace wannan hadisin bukhari kadai ya huddo shi amma yayi kuskure sababin shi, saboda muslim ya kawo shi da ya kawo shi cikin kitabul magazi a hadisin zaid ibn arqam, muslim ya huddo shi. Hadisi na 2023 al-imam yake cewa haddathana abu al-yaman akhbarana shu'aibu an az-zuhri, haka haka ne qala abu ishaq, Abu Ishaq yake cewa wara'a Abdullah ibn Yazid annabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Yazid kin wannan ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam, kenan nan tabbatar da suhuba ne ga shi wannan abun nan Abdullah ibn Yazid. Haddathana Abu al-Yamani akhbarana Shu'aibu an az-Zuhri yace haddathana Abbad ibn Tamim anna ammuhu cewa ammun shi, wa kana min ashabin nabiy, yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, akhbarahu ya bashi labari anna annabi sallallahu alaihi wasallam kharaja bin nas yastasqi lahum, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta da mutane yana musu roƙon ruwa. Fa qama sai tashi fada Allah qa'iman, ya roki Allah a tsaye, summa tawajjaha qibla al-qibla, sannan ya fuskanci wajen al-qibla, wa hawwala rida'ahu, ya juyar da mayahin shi, fa usku, sai aka shayar da su ruwa. Kenan wannan shine hadisin da hadisai guda biyu da Bukhari ya kawo yake nuna cewa roƙon ruwan da zai a tsaye ne zai yi shi kamar yadda gashi mun gani, fada Allah qa'iman, ya roki Allah yana mai tsaye a tsaye. Nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai, Allah ba mu ladan shi na kuskure, Allah madaukin sarki ya yi mana gafarar shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.